أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukakin sarki da taimakon shi zan mu ci gaba cikin karatun wannan littafi mai albarka littafin sahihul bukhari wanda afdal kitabun ba'ar kitabillah mafi girman littafi bayan littafin Allah shine sahihul bukhari zan mu tashi babu na babu ma ja'a fil ilm baban abin da yazo cikin ilimi kenan cikin kitabul ilm babu na shidda shine wannan babu zan mu karanta hadisin da muka karanta wancan satin bamu sami sharhin shi ba cikin gaugawa zan mu karanta tarjuma shi dan saboda dama mun yi ta hadisin daga amso daga Anas dan Malik yake cewa bainama nahanu julusun ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wani lokaci bainama zarfu zaman ne kawai ko baina ko bainama ko asama ko ahudda ta kawai zarfu zaman ne kace wani lokaci muna zaman tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid a masallaci dakhala rajulun sai wani mutum ya shigo ala jamalin abu saraqumi fa anakahu ya durkusar da shi fil masjid a cikin masallaci summa aqalahu sanne ya darme shi summa qala lahum sanne ya ce mishi ayyukum muhammad wane ne muhammad cikin ku wace wan nabi muttaqi'un baina zahranihim annabi yana tsukuni yana kishingida a tsakanin sahabbai fa wanda yake nuna tawadu'una Annabi sallallahu alaihi wasallam faqulna sai muka ce haza rajulul abyad wancan horin mutunan almuttaki wanda yake kishin gide hori ba suna nan hori fes ba kawai kamar yadda mun ga bature ko balarabe za a ce ga wani horin mutuncin amma kuma ba hori ake ni kamar wannan takardar ba dan saboda kusanto da launi ne kawai yayi faqala lahu rajul sai wannan mutum ya ce mishi ibnu abdul muttalib kai ne dan abdul muttalib faqala lahu annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kada ajabtuka na amsa maka ma'ana kiran shin yake maimakon ce ya nabi Allah ko ya muhammad kin ma a kai dan abdul muttalib fa qala ar-rajul lin nabi sai annabi mutunan ne yace ma annabi inni sa'iluka ni zan tambaye ka fa mushaddiduna alayka fi al-mas'ala kuma zan tsananta maka cikin tambaye fa la tajidu alayya fi nafsika shay kada ka samu damuwa a cikin ranka gami da ni tajidu shine damuwa kaka ji damuwa tajidu yana zuwa da ma'ana da dama da daban da lokacin abun gakin su sharhin su faqala sai yace sal amma badalaka ka tambaya ga abin da ya bayyana gare ka na tambaya ka faqala sai yace as'aluka bi rabbika ina tambaye ka da ubangijinka wa rabbi man qabla da ubangiji wanda ke gabaninka Allahu arsalaka ila an-nas kullihim shin Allah ya aiko ka zuwa mutane gaba daya faqala sai yace Allahumma na'am eh faqala sai yace anshuruka billahi ina gama ka da Allah Allahu amaraka shin Allah ne umarci ka an nusalli salawatul khams fil yawm wal layla mi salloli guda biyar cikin wuni da dare qala sai annabi yace allahumma na'am eh haka ne qala sai yace anshuduka billahi ina ga maka da allah allah amarka allah ne umarci ka an nasu mahaza shahr min as-sana mi azmun wannan watan na ramadan a cikin shekara ya kira shi da shahr dan saboda sananne ne qala sai yace allahumma na'am eh haka ne qala sai yace anshuduka billahi ina ga maka da allah allah amarka shin allah ne umarci ka an ta'khuz hazi sarqa ka riki wannan zakka min agniya ina daga masu mawadatan mu fa taqsimuha ala fuqara ina karaba ta a tsakanin talakawan mu fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce allahumma na'am eh haka ne fa qala ar-rajul sai wannan mutum yace amantu bima jita bihi nayi imani da abin da ka zo da shi wa ana rasulu man wara'i kuma dan aiken wanda na baro bayana ne min kaumi na mutane na wa ana dimamu bin sa'alaba kuma ni ne dimamu bin sa'alaba akhu bani sa'ad ibn bakar dan bani sa'ad ibn bakar rawahu musa al-imam al-bukhari yace musa ma rawato shi da ali ibn abdul hamid da sulaiman da sabit daga Anas kenan wannan wata hanya ce ta hadisin tazawwa hadisin al-imam al-bukhari yake fada bayan wacce hanya da ya ambata wannan hadisin shine wanda mun gani tarjuma shi a gaugauce a cikin satin da ya wuce mun gan shi eh sharhin hadisin da Imam ibn Sa'alaba wannan shine dan uwan Sa'ad ibn Bakar kamar yadda ya fada da kanshi kuma zawwa shi da ya zo wajen Annabi a shekara ta 9 ne bayan hijira Abu Ubaida da Tabari da Ibn Ishaq marawacin sira da al-Imam al-Waqidi suka ce shekara ta 5 bayan hijira ya tahu kenan ko shekara ta 8 ko ta 9 ko shekara ta 5 bayan hijira hasabun abin da suka yi sabani na gaba abinda Bukhari yake nihi da al-Arad da qira'a akan Sheikh al-Arad shine ka bujiro ma malami yana kana karantawa yana sauraro shine qira'a ala Sheikh an ambace ta haka dan saboda mai karatu yana bujiro ma da malamin shi abun karantawa malamin yana sauraro sawa'un qur'ani ne ko hadisi ne to duk dai ne ce na karanta ko duk dai ne kai ka karanta ko wani ya karanta in an ce alqira'a ala shaykh kuma masalan inda ita dariqa tace muke bi kamar yanzu malam murtala na karantawa ku sauran kuna ji in ka tashi he ka ce qira'atu ala shaykh qira'atu ala fulan ba a tsar din ta bace dole he kai kake karanta a ko dayan ku aka wakilta ke karanta ka sunan kai ka karanta dan saboda ba yayi bane kowa ku karanta tare tare sai aka sa wakilta dai ya karanta ka'ida take nan sawa'un duk dai ne ta littafin ne ta malamin yana rike da littafin yana kallo kuna karantawa ko kuma shi yana hardace da hadisan ku kuna karantawa shi yana rike da asalin ko kuma wani sika amintacce mutunan kirki yana rike da asalin duka wannan tawabi ne da sharad dai da malamai suka sani qira'a ala shaykh amma shi ya kasance malamin masalan yana rike da littafin wani dalibin yana karantawa yana jikin inda kuskure yana magana ko kuma ya sa wani sika amintacce mai karatu wanda malamin ya yarda da shi cikin manyan dalibai cewa ne rike littafin wane karanta duka wannan ana kiranta qira'a ala shaykh wala khilafa annaha sahiha babu sabani akan cewa qira'a ala shaykh sahihiya ce kuma ana amfani da ita sabanin wanda suka tayi akan akasin haka yace abinda bukhari yake nihi ya kulla wannan babu raddi ne ga wancan mutanen da suke ganin cewa alqira'atu ala shaykh ba qira'a bace babbar raddi akan su qur'ani ma an ba da dama haka nan balle a ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda qur'ani lafazin ma ta'abbar bi tilawati tilawar da lafazin da harafin su ake ayinu dagin shi yadda ya kamata ba ka hadisi ba yace sai suka yi musu hujja kuma da hadisin Hasan al-Basri ya faɗa kuma wannan shine mazhabi da aka rawaito da Abi Asim an-Nabil abinda al-Imam Rama Hurmuzi ya kawo sannan sai suka yi sabani malamai akan qira'a ala shaykh da matsayinta da asama matsayin sa dai ko kuma kima sa dai ko kuma wata tahiwata ka karanta ma malamin yana ji ko kuma ka saurara malamin ya karanta wace tahi wannan malamai suka yi sabani na farko yace wanda suka rinjaye da karantawa akan shehi akan sauraro karantawa akan malamin karanta shi ya saurara suka ce ita tahi wannan magana ce ta Abu Hanifa da Ibn Abi Zi'b da wasun su da Malik a cikin wata ruwaya Malik amma ya so qira'a akan malami karanta ya saurara dara kudini cikin arwayatu an Malik yace ya tahi akan cewa asbat min qira'atil alim tahi ma gami da malamin ya karanta suna da hujja dan saboda in kai ne zai karanta malamin ya ji inda kai kuskure ya gyara maka madadin a ce in kuma shine yake karanta kawai kai sauraro ne kake wani gurin baka fahimci me ake ya ake karanta shi ba ya ake nutsugin shi sai a wuce baka ce ba a tsaya amma in kai ne kake yi baka yi kuskure bai kyale ka a wuce sai suka ambata cewa yayin da Amirul Mu'minin Haruna yazo ya halarto Madina wajen Malik ya tambaye shi ya rubuta mishi Ma'mun ya rubuta mishi fa ba su ila Malik fa lam yahdhur ya rubuto mishi sunnoni na annabi yazo karantar da shi ya aika ma Malik ya taho wajen sarki Malik yace bai tahiya yace al-ulmi yu'ta ilayhi wa la ya'ti ilmi zo mishi ake ba zuwa yake ba wajen malamai muka je aka ba mu wani bai zawwa ce mu je mu bashi kuma mu tashi mu tahi fa kala sai kuma Harun ar-Rashid yace yayi gaskiya ku tashi mu tahi zuwa wajen shi suka tashi suka tahi da su da shi da fadawan shi suka taho suka tambaya akan cewa Malik an ya qara alaihim ya karanta musu yakiya Malik ya karanta musu cewa ya karanta su suna sauraro yakiya wahayce musu malamai a wannan gari sun kasance suna so a karanta ma malami kuma yaftihim misal ma yaqra alqur'ana ala muallim wa yurid kamar yadda ake koya ma malami yake koya ma dalibi qur'ani haka suke so sai Malik yace musu hujja naji Ibn Shihab kogi cikin ilimi ana amsowa daga gare shi daga Abi Salma dan saboda Ibn Shihab babban malami ne na al-Imam Malik da Urwa da Qasim da Salim da wasu sun kasance suna son a karanta ma malami ba a karanta ba suka yi hujja da riwayatu sak asak shine jam'in sukuk babban sanannen abu ne wanda wancan satin mun ganshi wannan magana ta farko kenan wanda suke fifita al-qira'a ala shaykh akan as-sama sai magana ta biyu kuma shine akasin wannan kin wanda suke ganin malamin kuma ya karanta shi yahi gami da a ce kai dalibin ka karanta wannan shine mazhabin jumhurin malamai wanda malami gabaki dai akan haka suka tahi sai magana ta uku kan cewa dukkan su dai ne babu bambanci wannan ita ce magana ta Ibn Abi Zi'b a wata ruwaya shi da jama'a daga wanda suka rawaito da Ibn Sa'ad ya huddota daga cikin tabaqatin wanda muka yi magana shi yanzu mai tabaqatul Ibn Sa'ad tabaqatul kubra wakila sai suka ce innahu mazhabu mu'zam ulama al-Hijaz Hijaz shine manyan malaman Hijaz Makka da Madina duka sun tafi akan haka da Kufa da mazhabin Malik a wata ruwaya ba wacce ruwaya ba da muka gani da ma kuma jama'a shi daga cikin malaman Madina kuma shine mazhabin al-Imam al-Bukhari da wasun su akan cewa duk daya ne da al-qira'a al-Sheikh da as-sama duka matsin sai daya a wajen hadisi sai na gaba fa'idodin wannan hadisi da hukunce-hukuncen shi na farko amsa khabarul wahid akwai sabani akan qabul khabarul wahid amsa labari na mutun daya cikin sha'anin hadisi ha din ana magana a rika kawo hankalin cewa cikin magana ana yin ta ne cikin sha'anin hadisi ba labari bane titi haka khabarul wahid amsa shi wasu amsa cewa gashi nan gurin hujja ce mazhabi ne na manya-manyan malamai su Bukhari su Muslim da su Malik da sauransu duka sun ta yakan cewa khabarul wahid ana amsa shi kuma ana hujja da shi dan saboda gashi nan gurin dumam shi dai yazo amshi sakon nan ya koma ma mutanen shi amma ba su ce ba a kai dai ne ban mu amsa kuma annabi bai ce mishi ba kai dai baka bana baka labari baka kai musu he kun zo ku biyu kenan hujja ce akan cewa qabul khabarul wahid na gaba tawadu na wahalaccin mutun yake shingide tsakanin jama'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam an tarro shi ake shingide a cikin sahabbai na gaba tawadu dan saboda annabi gashi ya kasance a cakuɗe cikin sahabban ta yadda har gane shi ma ba ai ba sai da aka tambaya wanda in sarki ka je ma da yanzu ba haka bane zaka gani annabi alaihi salatu wassalam bai bambance guri mazaunin shi da mazaunin sahabbai in ya taho ma guri gashi nan ko bubbuda babba ya zo ya shiga a bai san wannan sai dai a mammatsa ya samu guri ya jilisa hasu yan tahibihil majlis ya zamna inda mazamni ya kare inda guri ya kamata ya kare nan zai zamana irin na kowa yace idan aka ce me yasa ba an bi shi khidabi da annabta ba da bai mishi kiran shi da annabta ba wala bir risala ba bayan kuma Allah ya madaukin sarki ya ce la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'd kada ku rika kiran annabi kamar yadda kuke kiran junan ku wannan mutunan da yazo kuma gashi kiran da ya ma annabi na farko magamsa ta farko malaman suka ce ai bai imani bane ba gashi sai a karshe mun ji yace nayi imani bayan an zano mishi abubuwa kenan ana matsayi yana matsayin kafiri ba an kama shi ba da zargin cewa me yasa yace ina Muhammad ko ina ibnu Abdul Muttalib na biyu cewa yana abusa kan abin da yake kai na jahilci na bauta ta jahiliya annabi shi yasa bai ce mishi komai ba na uku me yiwa wannan yazo ya ma annabi wannan maganan ne kahin a sabko da wannan aya ta hana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da wancan kira duka dai magana ta farko ita ta hikari saboda mun gani a karshe anan ne ma cewa ya musulunta kuma yace zai je ba mutanen shi wannan na gaba malamai sun yi al-Imam al-Hakim ya istinbadi akan cewa wajen neman al-isnadul ali a wajen malaman hadisi wannan hadisin gashi nan gurin da Imam ibn Sa'alaba yana da damar wani ya bashi labarin annabi ya amsa amma ya taso ya taho shi da kanshi ya zo ya saurara ba komai bai ke nuna wannan neman talabul isnadul ali na gaba cewa mutum ana ta'arifin shi da cewa wancan horin ko wancan bakin ko wancan dogon ko wancan gajeran indai ba ta fuskar wulakanci bane da cin mutunci gashi nan ya ce wancan horin mutunan na kwance kaga ya sufanta annabi sallallahu alaihi wasallam da suffar shi kenan yana da kyau ba matsala wannan ka an ce ina wani kace a wannan gajeran ko wannan dogon ba an yi lisanin shi ba cewa cin mutunci ne ko kuma giba ce wannan sune takaice takaicen takaicewa na cikin abin da ya shahi wannan hadisin da ya gabata sai babu na gaba al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa babu ma yuzkaru fil munawala baban da ake bayani a cikin munawala wa kitabatu ahli al-ilm ila al-buldan da rubutawa ta malamai zuwa ga gariruwa munawala ita ce ma nan Bukhari Allah mushi rahama yana zano mun dan saboda littafin nashi al-Jami'i ne ya tattaro sha'ani ya karantar da kai sha'anin hadisi sha'anin fiqh sha'anin tafsiri sha'anin tarihi komai bai bari ba na addini zakka karanta shi ka kare shi komai ka karanta a cikin sha'anin addini in ka nemi wani dai karin bayani shi yasa ake kiran littafin al-Jami' kowane littafin da aka kira al-Jami' shine littafin da ya hada babuka guda 9 kamar yadda muka gani a mukaddima na addini aqida ce bai bari ba ima gashi na mun ga da imani ya fara to nan yana bayani akan siga ta tahammulul hadis guda 8 nan ya hudu can gurin baya wanda ya ambata al-qira'atu ala shaykh kuma al-ardh ko kuma as-sama nan kuma zai hudu al-munawala munawala a takeice ita ce kamar ga littafi nan gurin marwiyat ne na malamin hadisan shi ne wanda ya rubuta yayi ya wuce ya wuce cikin gariruwa ya rubuto al'adarsa ta da magabata sai ba ma dalibin shi dan saboda ya yarda da fahimtar shi ilimin shi da cewa ya fahimci abin da yake cike ce ga wannan littafi na halitta maka urwaye shi daga gare ni kawai duka karwace shi daga gare ni kuma basu ma wani haka nan sai wanda suka san ya kai karshe wajen yarda da shi da fahimtar shi to ita ce ake cewa munawala Bukhari gashi ya kulla babi guda a kanta kuma martabobin ɗaya bayan ɗaya ne ya fara da martaba mafi girma yazo mai bi mata wa qala Anas yake cewa nasakha Usmanul Masahif Usman ya rubuta masahif Qur'anai fa ba'asa biha ila al-afaq ya tura su zuwa sassa ya babbada kenan wannan hujja ce akan munawala ba bi bayyaje bi su ya koya musu amma ya ba da Qur'ani ce akai ma an Kufa akai ma an Basra kenan nan ta hanyar munawala ce ba su Qur'ani hujja Bukhari kenan ta farko yace wa ra'a Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'id wa Malik zalika ja'izun duka wannan malamin ce dukkan su suna ganin munawala halakci wa hataja ba'du ahli al-Hijaz fil munawala bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai na Madina sun kawo hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haizu ka tabali amiru sariya kitaban lokacin da ya rubuta ma shugaban wasu mayaka wanda ba annabin ciki wata takarda wa qala sai yake cewa la taqra'u kakka karanta hatta tabluga makani kaza wa kaza sai ka je guri kaza da kaza kenan wannan annabi ne kanshi ya tabbatar da munawala ya bashi takarda yace kakka karanta ta amshi je ka sai ka je guri kaza da kaza sai ka leka kenan nan munawala ce annabi ga karanta mishi abin nan da yake ciki bai ji ya wakilta karanta wa gare shi kuma sai ya je guri kaza falamma balaga zalika almakani yayin da ya je wannan guri qara'ahu ala nas sai karanta ma mutane wa akhbarahum bi amrin nabi ya karanta musu kuma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake hadisin bukhari ya kawo shi musnad a cikin litafin shi can gaba zan mutar da cikin kitabul magazi hadisi na gaba na 64 yake cewa haddasana Isma'il ibn Abdullah yace haddasani Ibrahim ibn Sa'ad an Salih an ibn Shahab an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ba'asa rajulan bi kitabihi ya tura wani mutum da littafin shi wa amarahu an yarfa'ahu ila azim Bahrain ya bashi cewa ya kai ma shugaban Bahrain fadafa'ahu azim al-bahrain ila kisra sai azim al-bahrain ya meka su zuwa ga kisra falamma qara'ahu yayin da karanta wannan laitar ta annabi kira ne da da'awa zuwa ga musulunci wanda annabi yake rurrubuta na aika ma sarar kai shi yana karantawa shugaban kisra mazzaqahu ya tsatsagata yake takardar ta annabi muka kare rishin imani ga wannan mutane da rishin sanin kima da darajar wanda ya aika takardar fa hasibtu annabun al-musayyib sai na sani cewa ibn al-musayyib kale yace fada'a alaihim rasulullah sai annabiyan musu addu'a cewa an yi mazzaqu kullama mazzaq Allah kekkita su yadda kekkita wannan takarrar annaba kai mushi da Allah kekkita mulkin shi kuma zan mu gani yadda ta kasance gare shi a ciki wannan hadisi al-imam al-bukhari akwai na 65 wanda kusan tahiyar sa daya الإمام البخاري كتاب دسنا محمد ابن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا النبي أربوت وأن للتاهي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يكتب كوكما يينهن يربوت وأن شكوني نمر ويتيبا وأن فكيل له سيأك تيمشي إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما بس كارنت وأن للتاهي سوسا لكن لزا أيكاما سيأنسا كاشي أكسا fattakhadha khataman min fidda sai annabi ya riki kashin shi na azurwa na kashi huwan da rubutun dake jikin shi Muhammadur Rasulullah ya sa Muhammadur Rasulullah malamai sun yi al-Imam Tirmizi ya kawo yadda aka rubuta Muhammadur Rasulullah kin a jikin zoban ba a meke bane haka rubutu Muhammad a sama Rasulu a ƙasa Allahu a ƙasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka rubuta mishi shi kuma yana daga cikin mu'jizar da suke fadi akan khatam kin na annabi sallallahu alaihi wasallam aka rubuta shi hakan kin in yayi kashin aka juya aka ne yake in an juya kuma haka ne yake duk yadda ka juya shi haka nan zai karantu yace qala Anas sai Anas ya fada kenan sai sun masaqal Bukhari sannan sai Bukhari ya koro da hadisin an ibn Abbas da Anas dan Malik a cikin wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a guri 10 cikin wannan littafi mai albarka a dangance da maganar rubuta masahif da yayi Abu Amr ad-Dani babban malami na Qur'ani kira'a wanda sune masadir a wajen Qur'ani mai malamin da yayi wannan al-Imam Shadubi yayi mai da littafin shi waqi Abu Amr ad-Dani shi ya mai da shi waqi littafin Shadubi ya rai takeice littafin shi ne al-Imam Shadubi ya mai da waqi bayan shi littafin shi nasar ne akan kira'a kuma shi ne jagora kamar yadda wannan littafin yake cikin masdar cikin littafin al-Qur'an hadisi to Abu Amr ad-Dani shi ma littafin shaka yake shine babban masdar a cikin qira'at to wannan magana ta su ce an tabo zancen qira'a dole an soko su Abu Amr Dani yake cewa ajma'ul ulama malamai sun yi ijma'i akan cewa Usman kataba arba'a nusakh Usman ya rubuta nuskoki guda 8 fa ba asabi ihdahunna ila al-Basra sai ya aika guda 1 zuwa ga Basra muga abun mamaki nan wata latifa malamai zan muga cewa kowa da takhasusin da Allah ya bashi da shi yake ibtikhari abinda Allah ya ce madokin sarki ya ba wani kaza ya ba wani kaza nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya mu muka rarraba rayuwar su ma a cikin rayuwar duniya wannan malamai na hadisi duka kaga hadisi a cikin shida marawaici a cikin marawacin akwai qari'i yawaici sai ga hadisin nan da ifi ne dan saboda ba aikin sa bane da ko raw khalifun al-ashir yana da ruwaya a cikin malamin Abu Dauda ne amma kuma mai rauni ne hadisin yazo da ifi ne ba abun suka bane a gare shi dan ba sana'a shi bace sana'a shi kuma kaje qur'ani nan kuma baka isa ka taba shi ba aikin shi ne haka su Abu Amr Dani haka su raw shi ma yana daga cikin marawaita na al-qur'ani amma kuma ruwaya shi a hadisi mai rauni ce karshen magana ma Asim babban malamin na Habs wanda Habs yake ruwaya Qur'an daga gare shi to Habs shi ma mai rauni ne a hadisi hadisin shi ba a karba kuma ba abun suka bane a gare shi dan ba takhasusin su bane abinda suka sani kuma a Qur'ani wani bai sai taba su ba wannan latifa ce cikin lataif na harkokin takhassusat wanda Allah madaukin sarki yake gaskiya akan cewa ya rarraba ayyuka ga bayi kowa ya bashi abinda ya bashi baka dauko magana su ba cikin harka hadisi kai hujja da ita ko daya kamar yadda su kuma na hadisin baka dauke magana su kace duk da sun iya ba wai basu iya ba amma baka dauke magana su baka ce a Qur'ani ai wani ya ce kaza kuma wani muhaddis dan saboda ga wanda can Allah ya kebance suka kebanta sai kare rayuwar su akan karatun Al-Qur'ani wanda in suka taho qira'a ta Al-Qur'ani zai su kasance ba yadda ake zama a karanta wannan hadisin dan saboda murya da irin ba Qur'ani haƙin shi haka gari gari ake haduwa ana sauraron kai qira'a su ba fasara ba zai ba tafsiri ba amma zai taho su zamanin al-Imam Qunbuli da wannan khususiya zai yi qira'a rana ake sa gari gari ake zawa saurari ma dan kuma in ban saboda Allah ya bashi to haka nan takhasusat suke malamai suke Allah madaukin sarki ya kakkasa su shi yasa Imam Malik wani da yake zargin shi akan cewa ka ba da lokacinka akan ilimi ko da yaushe ba da ilimi lokacin sallah ma baka da nafilfilu ma baka da lokaci ya mushi nasiha ya mushi wa'azi yace ka sani cewa Allah ya rarraba ma bayu aikin su kamar yadda ya rarraba musu arzikin su kai da Allah ya sa kake da yawan kokarin ibada ni kuma nake kashe lokacina akan ba da ilimi arzu an yakuna kilana ala khair da ni da kai duka ina fatan mu kasance bisa kan alkhairi ko wanne nashi ya zama na sababin tsirar shi amsan da al-Imam Malik ya bashi kenan yake cewa al-Imam Ibn al-Mulki ne ce yayin da al-Imam al-Bukhari ya ambata da farko karantawa a wajen shehi sannan bayan ta biyo da al-Arad shine ka karanta ma malamin sannan kuma sai ta tattaro a sama da qira'a sai ya zo da munawala da mukataba munawala shine wanda muka rubuta ambata mukataba kuma malamin ya rubuta hadisan shi ya ba ma dalibin wa kullu minhuma qad yaktarun minhu bil ijaza kuma dukkan su kowanne ana gama su da ijaza wa qad la yaktarun wani kuma ba a gama shi in yabbe ka amma ka cewa ga wannan asul marwiyati sune littattafan hadisai na da na kare yawo a rayuwa ta wajen rubuto su na hadita maka ka rubuce su ko yabbe ka maka to mafi girman ta in yabba ka kuma ya gama maka da ijaza cewa kuma bayan na baka kuma na halitta maka kai ma ka ruwaita wani ya ruwaita daga gare ka ita ce ijaza to wadda tahi ita ce he a gama ta walami sarrih bil ijazal mujarrada bai ambata ba ijaza wadda take tsareitatta waya talmu annahu yara annaha min anwa'il ijaza kana yiwa bukhari yana ganin cewa da ita da ijaza diddin fa bawwaba ala rutbatin ala jinsi sai ya ambaci munawala ita ce babba sai ya ambace ta bai ambace wa munawala wadda aka gama ta da ijaza ba ala sabilil misal dan saboda duka abubuwa muna so su fito hili yadda za a gane su kyare yanzu wannan sunaiyat ne sanadina na al-Imam Malik to kuma wannan sai zamana bayan an gama wannan gashi sanadin ne ga sunan malaman daga wani har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma in su sai ga ijaza tare da su dole sai an gama da kuma tun lokacin can magabata haka take tare haka ake rubuta ta haka ake in an yi ta ake bada ta ala sabilil misal yaqulu fulan ibnu innahu qad sami'a minni lafazin ijaza zan karanta dan mu je da ake rubuta ta a wajen malaman hadisi innahu qad sami'a minni tawadi'an minhu al-akhul fadil مسؤول أمجر المسلسلات الحديثية والسنائيات الإمام مالك وفضل صوم يوم عاشوراء للإمام المنذري ثم استجازني فأجزته سننين نمو باش إجازة كمنا باش إجازة صحيحة بشرطها المؤتبر عند أهل الأثر إجازة صحيحية إن غنتت ود أكا سني أوجن معلمان حديثي إجازة خاصة بهم إجازة ودتك كيبنتت غريس وأجزت له جميع مالي ناحل التامش رواية دو أبن دكي تاردين حديثي وأني إجازة عامة إجازة تغبا كي لا كما إنا روكو الله مدوكين سريكي يساري مش لمر رنشي ya mushi tawfiki ya amfana da shi da al'umma gabaki ɗaya to wannan ita ake cewa ijaza bayan ka karanta littafin ko kuma ka karanta mushi ya saurara sai zama ne gama da ijaza ita ce abinda ake ne yake nihin munawala dole sai an gama ta da ijaza zata zama tana da ƙarfi munawala wanda aka gama ta da ijaza na farko shehin ya doki asalin sama'in shi litattawan shi ya doka bai kama dalibin kuma ya gama mushi yace ha za su ma iyo maruyaci wannan sune abinda na jiwo jan malamai na kuma abinda na rawaito farwihi anni kai ma karwaita daga gare ni au ajastu laka ruwayatuhu anni ko na halta maka ruwayarsa daga gare ni kuma busu wasa malamai akan cewa su ba ma wani wanda bai cancanta ba kamar yadda na qur'ani an ba ma mutum ba sanadin ruwaya bai iya ta ba haka nan su ma malaman hadisi busu wasa da wannan ta biyu ko kuma ya dauka ya beka mishi asalin abubuwan da ya saurara wajen malaman shi sannan kuma ya duba ya san cewa wannan dalibin ya karanta ya ce mishi da wannan marwiya ina ne ka je ka karance shi na su da anwaqin ta dai da dama ga su nan da yake cewa yayin da labari ya kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun tsaga wannan takarda ya ce wa matsafi sai Annabi ya addu'a Allah ka tsaga mulkin shi shima sai aka rubuta kisra ya aika ma bazan wani ma'aikacin shi ne zuwa ga Yaman yace aiko mun mazaje guda biyu kattai guda biyu wanda bil hijaz a Madina fali yace ne bi khabari su je su kawo mun labarin wannan mutum yace sai aka tura bazan ya aika qahramanihi baran shi kattai ya tura da wani mutum daban wakatawa ma ahu kitaban ya rubuta musu littafi yayin da suka je Madina tare da su da wannan littafin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi yayi dariya yayi mulmushi ya kira su zuwa ga musulunci suka taho kashin wannan kinsu suna makyarkata su wannan wanda ya aiko ya cikin labarin da dogo kissa ce sai ya ce abriga sahibi kuma anna rabiqata rabbahu kisara in kun je ku gaya ma bazan cewa shi bazan shi kasan wancan kisara yake wanda Annabi ya tsaga ta kalle tarkin Annabi in kun je ku ce ma shugaban naku mai gidan shi cikin wannan daren Allah ya tsatsaga mulkin nashi li saba amadat minha a cikin bakwai da suka wuce a cikin ranar talata Annabi ya hudu rana wata yace sai da yayi sai suka gani ashe ku haka nan ne Allah ya sa dan shi rikicin mulki ya tashi tsakanin shi da dan shi ya kashe shi dan shi ya kashe shi wannan addu'a ce ta Annabi alayhi salatu wassalam ta kama shi nan fa'idodin hadisi na biyu dan hadisi biyu ne muka gamo hadisi na biyu da yace ya riki zobe na azruha ijma'i ne na malamai cewa ya halitta mutun ya riki zobe na azruha ba na zinare ba na gaba zoban an yi ijma'i akan haramcin shi kuma babu ijma'i babu nura ga duk wanda ya kasance ya saba ma maganar da malamai suke akai ma'ana wasu sun tayi akan cewa haramun ne ta da zoban azruha amma ba su bane magana su ba abun nura bace ta gaba halaccin mutum yin zobe a rubuta suna a jikin shi kuma mai shi ya rubuta sunan shi wajawaza na kasa ismi kuma ya halitta a rubuta sunan Allah a ciki wadan Malik da Ibn al-Musayyib da wasu sun karhanta akan wannan amma mutum ya rubuta nashi daban ba na ya rubuta Muhammadu Rasulullah ba wannan an haramta an hana khususiya ce ta Annabi wani ba zai rubuta wannan ba idan ka rubuta sunanka ne ake magana khatamu kitabu sultan wal qudat yace litattafai da takarda da letter da shugabanni da saraki suka saba yi musu kashe a karshe wannan sunna ce ta Annabi alayhi salatu wasalam daga Annabi suka samu ta cewa ba a rubuta musu karantawa sai inda kashe sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki kashe shi ma yake yi a karshe har ma ga abinda aka rubuta a karkashin wannan kin akwai duk wasu abubuwan da muka sani na taratibul idariya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsara duk wani abin da muke gani tura suna kawo kada ni mamaki duka daga cikin sunnan ma'aiki alayhi salatu wassalam suka kawo akwai rutana nake cewa at-taratibul idariya fi zamanin nubuwa tsari na mulki na idara a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutane wanda Annabi alayhi salatu wassalam ya dauke su matsayin su kawai ƴan kaza ne an saran masallaci wannan matsayin su daban wanda zasu yi kaza matsayin su daban wanda zasu yi kaza tsari dai da ken idara da ken tahiyyar da mulki babu na kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan littafin yake magana mujallad 2 ne wannan duka yake nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da tura zasu kawo da karerekin su babu wani tsarin da zasu kawo wanda ya saba mana musulunci wanda ya wuce na musulunci Malik ya so zo bi a sanya shi a cikin hannun hagun yake makaruwi ne ce a sanya shi a hannun dama yace amma sahihan magana a wajen malaman Shafi'iyya aka san haka na kaskin hatim in shi kan sha Imam Malik yana da zobe zoban shi abin da yake rubuce hasbiyallahu wa ni'mal wakil al-Imam Shafi'i yana da zobe zoban shi yasa Allahu siqatu Muhammad ibn Idris a jikin zoban shi a rubuce kuma a hagu suka fi so a sanya shi sai babe na gaba babe na takwas cikin kitabul ilm baban da yake bayani inji al-Imam al-Bukhari babu manka da haisu yanta hibihil majlis baban da mutun zai zamana inda guri ya zo karshe ma'ana in ka taho inda guri ya zamana ka tsaya anan ba a ce abu budawa babba ya zo ka wuce can gaba wa marra afurjatan fil halqa san dan kuma da wanda ya ga wani dan kuri wata dal wannan alqoha a cikin kuri mutane sun yi kuri suna zamana ga wata alqoha je can tsakiya tsallaka ya zamana fajalasa fiha ya zamana a ciki duka bayani akan wannan halacci ko lishin halacci kun ga nan Bukhari bai ce mun ba halal ko haram babu jawazu kaza ko babu tahrimu kaza ya bar abun ka karanta kai hin ka ba da hukunci yake ce haddathana Isma'il qala haddathani Malik ana Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha anna Aba Murra maula Aqil ibn Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid al-Laysi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wani lokaci yana zamana a cikin masallaci wa nasu ma'ahu mutane suna tare da shi iz aqbala salasatu nafarin sai wasu jama'a guda uku suka taho fa aqbala sunan sai guda biyu suka taho nan gurin nafar yana nufin ashkhas kawai dan nafar jama'a ce daga daya bisa kai goma ba to nan yayi amfani da nafar kawai yana nufin ashkhas wasu mutane guda uku suka zo guda biyu suka taho wa zahaba wahid dayan ya tahe shi kala sai ce fa waqafa ala rasulullahi suka tsaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma amma dayan su fara'a furjatan fi halqa sai ya ga wata wani wata koha cikin kuri in fajalasa fiha ya zamana a ciki wa amma al-akhar amma gudan fajalasa khalfahu sai ya zamana can baya wa amma salis amma dayan fa adbara zahiban sai juya ta hishi falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama kala sai ce ala ukhbirukum anin nafari salasa bazan baku labarin wannan mutanen guda uku ba yace amma ahaduhum amma dayan su fa'awa ila Allah ya tattaro zuwa ga Allah fa'awahu la Allah ya tattaro dashi na farkon wanda yaje ma'ana ya matso gaba gaba ne wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani yana nasiha yazo gaba gaba dan yaji to wannan shine annabi yake fadi wa amma al-akhar amma gudan fastaha ya kumiya yaji fastaha Allah minhu shima Allah yaji kumiya shi kenan dai yana nuna abin da yayi shima ba lahi bane wa amma al-akhar amma shi gudan fa'ar da kauda kai yayi fa'ar da Allah anhu shima Allah kauda kai gare shi shi wannan na karshen shine tababbe wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo shi anan haka nan cikin kitabu salat babul halqi wal julusi fil masjid daga Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi guraren da al-Imam al-Bukhari ke ne huddo wannan hadisi mai albarka eh abinda zan mu gani cikin wannan na ilimi hilakil ilmi wa zikru fil masjid yin kuri da wajen dan saboda ambatan Allah da kuma wannan da yin ilimi ba da ilimi cikin masallaci wasta hibabul qurbi min al kabiri da san kusanta zuwa ga babba fil halqati yasma kalamu a cikin in an yi kuri ana sauraron karatu dan kaje magana he kayo gaba gaba gashi can annabi ya hudu farar wanda yayi wannan wasti babu sana'i alaman fa'ala jamilan kuma ana son mu da yin wani abun kirki a yabe shi mun ga nan annabi ya yabe su akan abin da suka yi kuma cewa mutum idan ya aikata mamuna abu shi ma a zarge shi ga annasa ba mushi wannan abu a ciki kuma mun karanci halaccin wanda ya zamana zuwa ga cikin kori ya zamana yana cikin kariya ta Allah Allah madaukin sarki zai tattaro shi kuma da mala'ikun shi na gaba cewa kumiya abun zargi ce matakar ba idan za ta yi dalilin ta hana mutum neman ilimi ba kumiya bace mutum ya ji kumiyan neman ilimi kuma a cikin shi akwai cewa duk wanda ya zo neman ilimin shi ya taho sannan ya kauda kai to shi ma Allah zai kauda kai gare shi dan saboda ya gama kanshi da hushin Allah kuma yake cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ba labarin wanda muka bashi ayoyin fansalaha minha ya tube daga cikin ta wahaza in sadaka min iwa'il wannan ya tube daga tattara ta Allah shi ma sai Allah ya tube daga sha'anin shi a ciki akwai cewa an ga wani hilak wannan kurin da ya gani akwai gurin shiga ne ba mutane bai je tattaka je zamana in wannan a tattaka mutun ne an hana zan mu gani can gaba amma wannan guri ne ya gani furja je gani wata kafa ya je zamana cikin ta yazo rihe ta kuma wannan ko ya zo ko da cikin sahun sallah cewa Allah ji kan wanda ya ga ko kafa a cikin sahu ya je rihe ta dangance da kumya kuma Aisha tana cewa ni'mal nisa'u nisa'ul ansa ma dalla da mata matan Madina kumya bata hana su neman ilimi ba a ciki zan mu gani cewa yana daga cikin kyakkyawan ladabi mutum in ya taho zama ya zamana a gurin daidai inda yaga guri ya tsare ya zamana a gurin shi wala yaqimu ahadan ba zai tada wani bai ce wani tashi a tada wani a ce babba ya zo wani tashi kai ya zamana ba ayin haka nan na farko na gaba kasance ibtida'ul alim jirsa'ahu bil ilm malami ya fara ma abukan zaman shi da ilimi tun kafin su tambaya waki wasu kuma sun ce kuma a cikin shi akwai yaban kumiya da kuma yaban ga mai ita shi wancan da yaji kumiya an yabe shi yabo ne aka mishi ba zargi bane wa fihi zamu man zahada fil ilm a cikin akwai zargi wanda ya kaurace ma ilimi bai zawa dokan ilimi dan ya haramta kan shi game da samun kuri da gado na annabi alaihi salatu wassalam shine wannan na uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarga to wannan kun ga mukaddima mun manje kai mun ce mukaddiman da muke yi mukaddima sosai tana da fa'ida kamar madkhal ne na littafi mabuda ne ta kyane littafi bari mu ƙara wannan littafin sosai da ke alƙadan ce ta yusai mai tabbi babu kaulin nabi babu na tara cikin kitabul ilm baban hadar annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa rubba muballagin so di yawa wanda isar au amin sami ya hi kiyayewa game da mai sauraro wani isar kuma aka isar mishi da sakon kuma yahi wanda ya saurara yake cewa haddasana musaddad musaddad ya ba mu labari haddasana bishr qala haddasana ibn aun an ibn sirin an abdurrahman ibn abi bakara an abihi zakara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi ya zamna akan raqumin shi wa amsaka insanu bi khidamihi sai wani mutun ya rike ragama auzimami ko ragama duka ɗaya ne qala wa ayyo muhaza annabi yace wannan wani wuni ne fasakata na sai muka kyale ta zananna annahu sawisamihi sai wasu mi har muka yi zatan sai ya ambace su wunin da ba sunan shi ba qala sai yace alaysa yawmun nahar baran layya bace kunna bala muka ce haka ne ya ma'aikin Allah kun ga sanin ladabi na sahabbai sun san ranar babu su santa ba amma suka kyale me yiwa akwai wani ilimi da za a ba su mu ce a mun sani a yau ranar kaza ce sun haramta ma kansu abinda zai samu na ilimi sai suka kyale su ji abinda zai ce yace kuma wannan wani wata ne muka yi shiru har ta zanna sai da muka yi zatan cewa sai samihi bi gairi sumi zai ambace shi da sunan da ba nashi ba qala sai yace alaysa bi zilhijja ba watan zilhijja bane kunna bala muka ce haka ne qala sai yace to fa inna dima'akum duka wannan mukaddiman da annabi dan ya nuna musu cewa karhin haramcin wannan abubuwan da zai zano musu cikin gari wannan mai alhurma cikin wannan wata mai alhurma yace fa inna dima'akum ku sani jinanakin ku amwalakum da dukiyoyin ku aradukum da mutuncin ku haramun bainakum haram ne tsakaninku ma'ana bainakum haram haram ne tsakaninku ka hurmati wa mikum haza kama alhurma wunin ku wannan na yau fi shaharikum haza cikin wannan wata naku fi baldikum haza cikin wannan gari naku ma'ana alhurma ha wajen uku ta hadu yace li balliga shahidul ga'ib wanda ya halarto ya isar da wanda bai halarto ba yace fa inna shahida wanda ya halarto kin asa tana yiwa an yuballiga man huwa aw alahu minhu ya kaima wanda yahi har da cewa akwai wanda zai kasance yana dauke da abun ya kai ya ba ma wani kuma wani hishiruko da abun ko wajen aiki da abun ko kuma wajen har da ce abun sama da shi shine annabi alaihi salatu wasalam yake ni akwai wanda aka ba da tarihi wanda ake ce mishi himarul kutubus sitta jaki na kutubus sitta shi bai san komai ba bai fahimta komai a ciki amma kutubus sitta duka ya har da ce su a zuciye shi to malaman a zamanin su zasu tahi wa'azi da da'awashi ake ja nan ta yi nan bukaci hadisi ya ce kawo inda sai a dan tabo a ce kama ornatar ne ka dan taba harkon lafazin hadisin shi kawai ida samak to a tarihin shi yake cewa himarul kutub jakil littafai kawai yana dauke da su bai san ba me suke nihi ba ya iya cewa ga abinda suke nihi ba amma in an bukata ana tare da shi duk wanda zai tahi yawon wa'azi da malamai shi yake ara ya tahi da shi to wannan gaskata a magana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai diya wanda zai kai wanda ya ji hishi rikewa nan al-bukhari al-imamu al-bukhari ya sa wannan baban dan yayi fadakarwa akan cewa ya halitta at-tahammul min ghairi faqih mutun yayi tahammuli ga wajen malamin da ba malamin fiqh bai san abun ba idza da bada ma yuhaddisu bihi idan ya har da ce abin da yake bada labarin shi cikin zumura ta malamai abin da ake nihi nan gurin duk da ake cewa sanadi fa ya sha bambam karatun sanadi ya sha bambam da karatu na a fahimta yanzu nan inda karatu ne yake dan mu bada sanadi kawai karanta ba ruwan mu da sharhi tar takara kawai zan mi tai ba ruwan mu da ka fahimta ba kai mutawa abin da dai ake so lafazin ka ji shi kana ji to ka cancanta a baka sanadin ka fahimta wannan fahimta kuma ka je ka nema a wani guri amma sanadi ba ruwan shi da alaka shi yasa suka ga an biyo ta kan wani wanda bai san komai ba ma amma sanadin dai ya samu kuma dole ka je wajen shi ya baka bayan da zaka ce wani da bai san komai ba zan tai amshi sanadi wajen shi dole zaka tai ko bai iya komai ba ka zamana ka karanta wajen shi ya baka sanadin kuma ka amfana da shi kai ma ka ba wani shine kawai abun nura a sanadi na gaba akwai halaccin tsayuwa akan dabba idan ya kasance ba dan girman kai bane kuma ba dan cutar da ita bane annabi ya yi hani dabba ka karke ta a matsayin abun wannan kujera kai tsaye a sama ayi tahira annabi ya hana in zaka yi hira ka sabko in an kare sai ka hauka tahiyarka wa ayi dan saboda ita ma rai ce cutar da ita zakai ana wuciya da wani sai a tsaya ana tahira yana busa dokin ko yana busa jikin to wannan annabi ya hana saboda kare haƙi su ma dabban rai ce to nan kuma gashi annabin ya aikata to nan gurin bukata ce ta kama dan yayi sama jama'a su ganshi cikin taro ne na aikin haji na gaba a kiyaye raƙumi gami da cutar da mutane da kuma zabura-zabura da zai aka taho aka ce sai wani ya rike wannan kin raƙumin dan kai ma mutane hauka cikin jama'a na gaba yace wajibcin isar da ilimi kuma da bayani shi wannan kuma shine alƙawarin da Allah ya dauka ga malamai da yake cewa la tubayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu zaku bayyana ma mutane ba zaku boye musu ba shine annabi yace wanda ya halarto ya isar da wanda bai halarto ba yace zai zo a cikin zamani na ƙarshe man yakunu lahu fahamun fil ilm yana nuna mana cewa ana iya samun a zamani na ƙarshe a samu wanda Allah zai bashi fahimta ta ilimi wanda ko da lokacin magabata ne aka kai shi to yana da ilimi yana da fahimta amma kadan ne shi yasa annabi ya amfani da lafazin rubba na gaba ta akidu tahrimu tagalizihi bi ablagi ma tajidu a karfafa haramci nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa haramcin da bayanin cewa ga ku cikin gari mai alhurma ga ku wata mai alhurma ga ku wannan mai alhurma duka idan ya karfafa musu haramcin abun na gaba da yake cewa muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam wannan bayani ne akan kyakkyawan ladabin sahabbai ku kuma kyakkyawan ladabin su da tarbiyyar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun san amsoshin abun nan amma kuma su ba da amsa ba sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu wa rasuluhu a'lam ya ga zan mu takaita mu karanta muqaddimar da bin wannan kinta ba tunda yau el kadanci abinda zan mu gani na muqaddima yau ta zo a ƙarshe dan saboda manta ta fa'idu min sani al-imam al-bukhari wasu fa'idodi daga tasarrufat da aiki na al-imam al-bukhari wannan abubuwan malamai ba shi bane bai ce ga abinda nake nihi ga abinda nake a'a malamai ne suka yi istiqra suka yi ta karanta littafin ayyukai da suna huddu fawaidikin idan bukhari yace kaza ga abin da yake ne idan bukhari yayi kaza ga abin da yake amma bai muqaddima bai ce ga abin da nake nihi amma malamai dan saboda mu marasa su abara tarih a zamanin tarihi yan uwa wannan littafi ya samu karbuwa yadda yadda muke zato in za a sabke sahih bukhari mutane sun mushi har da yadda ka san ana har da ce qur'ani harafi daya ba zai bace ba haka suke har da ce shi saboda kimar shi duka wannan hufaz din da muke ji kana sa canza wasali cikin sahih bukhari sun ce maka a wannan ba haka bane ba shi bukhari bai kawo wannan riwaya ba ga wanda take ta kaza ce ka kawo koda akwai ta a cikin wani gurin a cikin wani littafin da ban sun ce ma a bukhari bai kawo ta ba ko wasali ne ka sauya dan saboda har da su sahih bukhari aina majalisi magabata in za a yi saukar sahih bukhari malamai haduwa ake jama'a taho yau malam wani zai sauke sahih bukhari ayi hafala yadda ake ma qur'ani ayi sabkaran saboda kima wannan littafi kuma wannan sunna ce wanda malamai har yanzu masar su bar wannan al'ada in za a sabke wannan littafin akwai wannan doktorin yake ga mun wani irin wannan darasin da muke na bukhari malamin su shekara 20 yayi yana yi suka sabke sahih bukhari shekara 20 kin nan yace babu rana ɗaya da aka samu aka yi safashi akan wannan karatun rana ɗaya babu he da aka sabke shi kuma aka sabki a kira ɗan makaranta kaza ɗan guri kaza kowa da harka shi da daliban shi yau wani zai sabka sahih al-bukhari a taho ai hafla abun murna ne dan saboda kima da albarka wannan littafi dan bashi ya samu karbuwa yadda yadda muke zato fa'idodi na farko mu sani cewa al-imam al-bukhari muhaddis ne kuma faqih ne yake cewa ma asadana da hufi sahihi fa huwa aslu kitabi duk abin hadisin da ya kawo da sanadin shi to asalin littafin shi kenan ya cika sharadin shi in ya kawo shi da sanadin shi abin da ya kawo ta'aliki ko kuma akan babi ya kawo shi kamar yadda muna bayani akan wannan in ya kawo ta'aliki to wannan ba yana nihin cewa wannan hadisin yana bai cika sharadin shi ba shi yasa ba zai kawo shi da sanadi ba kamar yadda mazhab kuma abin da ya kawo yayi tarjuma akan shi wannan shine mazhabin shi na babun fiqh yace babun fi jawazi kaza to wannan yana nihin mazhabin shi ne abinda ya rinjaye a garin shi kenan in yayi bayani ya sarraha da hukunci tun a farkon babi duk da mas'alolin fiqh abun sabani ne kowa ya san da wannan mafi yawancin masail na fiqh sabani yayi yau shi yasa ai wani gurin kamar babun da muka gane su ce babun fi kaza yake hadin cewa fi jawazi wa fi taharim ya nuna maka cewa mas'ala ta sabani ce kuma bai bayyana a gare ni ba cewa irin jayar da wannan akan wannan kai in ka karanci hadisin da na kawo cikin hikarin jayar ka san wanda zakarin jayar in ya cika sharadin shi hadisin in ya cika sharadin shi kawo shi da sanadin shi in bai cika sharadin shi bai kawo shi da mu'allaq akan matsayin mu'allaq ko akan tarjuma babi mun ga addinu nasiha qulna lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi akan tarjuma ya kawo shi duk da hadisin yana cikin muslim amma kuma shi bai cika sharadin shi ba bai kawo shi ba da sanadi Al-Imam al-Bukhari littafin musan cewa ya tattaro littafi gabaki daya ya tattaro kitabu kaza kitabul ilm kitabu kaza littafi 197 ya hadu na kutub kuma karshen kowane kitabu da abuwa babbe kuma 3,450 Imam an-Nasa'i kadai yahi shi yawan babbuka dan Imam an-Nasa'i sun wuce wannan yawa ya kawo su kuma akan masail na fiqh da makamancin wanda na aqida Imam al-Bukhari yana da mazhabin shi khas nashi na karan kanshi na fiqh wanda yana zaba daga cikin maganganun malamai yarin jayis kuma yana kula da fiqhun al-Imam az-Zuhri da fiqhun sahabbai da tabi'ai amma dangance da mazhabi na malamai guda hudu Malik Abu Hanifa Shafi'i Ahmad ibn Hanbal fa kasiran al-mukhalifa li mazhab al-Imam Abi Hanifa ya hisaba ma mazhabin al-Imam Abu Hanifa kuma ya hi muwafaqa da dacewa ra'ayin shi da mazhabin al-Imam Shafi'i sai dai ya dace da Hanafiya a cikin wasu daga cikin mas'aloli na fiqh kamar masalan bawa in ya kashe da a kashe shi wannan mas'ala ce wanda malaman Hanafiya kadai suke ganin ta to Bukhari ya bi su akan haka ya saba ma sauran kawai dan saboda annabi bin nabi sai doka umumi ne babu khusus a cikin shi na gaba al-Imam al-Bukhari yana yanke hadisi sai ya kawo su a takaice yayin ikhtisarin su ba sai ya kawo su duka ba a cikin gurare da dama me yake nihi dan saboda yama janibin fiqh hidima sai kawo hadisi dogo sai ya cire kawai kawo daidai mahallin shahir na fiqhun da ya kafa babi akai dan saboda ka fahimci me ye mahallin shahir kai zubo maka hadisin duka ka rasa ina ne ma mahallin shahir kin dan saboda haka yace zan mu samu a ciki zaka gani ba littattawa ba hadisi sahihai kadai kawo ba wanda ma a asalin littafin shi ya azasi ya tattaro da dama da ayoyin qur'ani da hadisi da fatawa ta sahabbai da tabi'ai da dama duka ya kawo dan saboda ba littafin shi ba yana itibarin shi akan littafin hadisi kadai ba na hadisi ne kuma na fiqh ne makasirun yastanbitu ma'anil ahadisi min al-fiqh wal ahkam ma fa zalika min fil ahadis al-muta'alliqa wa timbadihi allati awda'aha tarajimuhu wa raddahu ala kaseer min al-mukhalifin li ahli al-hadis diyawa yake istinbadin ma'anoni na hadisi na fiqh inji da hukunce na hadisi wanda sun shahi hadisin wanda shi yayi istinbadi akan wannan abun kadan ne sai kawo el magana kadan ba dogon zance ba yake yana magana kadan kawai sai yana nihin raddi ne akan wanda suka saba ma wannan ra'ayi hadisan da al-Imam al-Bukhari ya kawo su a cikin wannan inshi littafin shi ya kawo su mu'allaq bisa sharadin shi hadisi 3,341 wanda basu cika sharadin shi ba amma ya kawo su akan mu'allaqat dan saboda basu cika sharadin shi ba idan Bukhari yayi hujja da mawquf ya bar marfu'i akwai hadisi wanda ya tabbata an danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mas'alar ita kanta ya kulla babe mai makin ya kawo wannan hadisin hada ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ki kawo ta sai ya kawo magana ta sahabi ko ta tabi'i ya ki kawo marfu'i sai ya kawo mawfuqi wannan yana maka nunin cewa wannan hadisin akwai wata illa kalkashin shi koda kai baka santa ba shi yasa ba zai kawo shi ba koda sahihi ne gashi a sahihi muslim gashi a sahihi bukhari a wani littafin daban na littafa sahihai amma shi gashi ya kulla babu shine karshen hujja wannan hadisin da ake yi da shi amma shi ba zai kawo shi ba saboda akwai illa koda su daliban shi su muslim ba su gano ba shi yana da ita shi yasa al-hafiz ad-darqutni yake cewa laula al-bukhari lama jaa muslim wala ra dan ba bukhari ba muslim kin kan shi da ba a yi shi ba dan dalibin shi ne duk abin da ya kasance na istinbadi hadisan kansu da al-imam al-bukhari ya huddo su in ka karanta bukhari ka karanta muslim kawai illa hadisai 800 da yan kai wanda su kadai a cikin 7,000 kuma dan 800 yan ka ga wannan shi yasa da kaida ta malamai yadda suka saba da an sa sahih bukhari sahih muslim ba sai an sa ba da an saboda ya tattaro shi gabaki ya hada duriya akai inda shi ma yana da miza shi da kima shi da wasu khasa'is wanda yake da janibun as-sina al-hadisiya muslim ya hada al-imam al-bukhari janibun as-sina al-hadisiya ajira hadisi da rattaba su da yadda dai muka gani dogon lokaci ne ba bamu da zan mu karanto mu fadu wasu daga cikin khasa'is kin da al-imam muslim na shi yahi na sahih al-bukhari kuma wannan ba shi yake nuna yahi shi ba zaga wani yahi wani da dabi'u dubu wani kuma shi kuma yahi shi da wasu dai biyu ba yake nuna fifita shi akan wancan kin ba kenan yana nihin cewa wannan yana da wannan izarawa mawqufan marfu'an wa mawqufan wasdalla bil mawquf fa hadha dalun ala ta'lilihi marfu' idan ya rawaito hadisi marfu'i gashi ya kawo shi marfu'i ne an rawaito hadisin nan fada ce ta annabi kuma wata ruwaya an rawaito shi cewa magana ce ta sahabi to sai ya kawo duka biyu yana nuna maka cewa waccan ruwaya ta farko danganta mu annabi idan ban yarda ita ba shi yasa na kawo mawqufin mafifici gare ka ka dauki mawqufin ka bar marfu'i da kai shakku akan shi a wajena abin da yake nihi kenan nabi kuma idan ya kasance a cikin babi akwai hadisi akwai asar na sahabbai sai kawo hujja da asar ya bar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam nuni ne akan ce akan ingancin asalin shi wannan hadisi kamar yadda ya gabata aw nau'u sani waqsar bil marfu' laysa bi lazim an yakuna mu'allal illa haba wa malaman hadisi suna nake ba wanda ya san illa cewa wanda zai tai suka ta mai da hadisin da'ifi ba a aiki da shi a illa ta cikin malaman fannin batta suka akan cewa hadisin ayi hujja da shi ayi aiki da shi ayi komi da shi amma yana da wata illa karama wanda bata kai ta kawo ba wanda su a wayen su sai al-Imam al-Bukhari illa ce wanda ba zai san yarda da ita ba ba zai san yarda da ita su kawo ta ba law yastawifu shart al-Bukhari faqad fi sahih fa laysa bi lazim an yakunu da'ifan yace lam yukhrij al-Bukhari la wa muksar min al-hadith illa qalilan aw ta'liqan fa gali wa ma yakunu sani'u adam al-idman li hadithi ya ko marawaita da dama ba sahabbai ba marawaita da dama wanda suna da hadisi da dama jingim amma kuma al-Imam al-Bukhari sai ga hadisan sa yan kadan ne a cikin littafin shi yana nuna maka cewa sauran zuciyata bata nitsa akan su ba ba dan yana suka akan su ba amma bai nitsa ba da su ba zai huddo su ba intiqa'ir bukhari lima saha min al-ahadith allazi fihi maqal ai al-Imam al-Bukhari yana ta cewa ya zabo tsakanin hadisan marawaicin da an yi magana akan shi akwai marawaici ga marawaita da dama al-Imam Daraquthni me yasa yayi wannan yayi gyara littafi guda akan cin gyaran al-Imam al-Bukhari ga wasu marawaita wanda shi ma Daraquthni jabal ne a cikin ilimin hadisi yayi mun sharadi amma da wannan gaskiya tana tare da al-Imam al-Bukhari cikin dukkan abin da ya ambata to wannan marawaitan da aka rawaito al-Imam al-Bukhari kace wannan marawicin an soke shi kuma Bukhari ya huddo to suka da aka mishi ba suka bace cikin wannan hadisin imma ya kasance mudallis ne amma kuma nan gurin sarraha bis sama shi kuma mudallis idan sarraha bis sama babu shikenan uminat tadlis mudallis idan ya bayyana sama shikenan an kubuta mukhtalid ne an zarge shi da cewa a ƙarshen rayuwar shi ya surbuce yana kawo abin da buwan da ba su ba to hadisin da na kawo nan na kahin ya surbuce kin ne wannan duka sune walagule na al-Imam al-Bukhari akan marawaita ko kuma marawaici a ce ala sabili misal an gehe shi da bid'a to bid'a ta shi ba da'iya bane zuwa gare ta akwai wanda ana kiran su ana zargin su ma da shi'an rawafid ne amma shi'a ta sama sama kawai ta kan fifita ali akan sauran sahabbai ba shi'a ta zagin sahabbai ko ta zagin wannan ba wannan kawai ita ce giwon su da shi'a wanda wannan wasu malamai ma an gehe su da ita wannan shine abin da zamu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi